This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-22-16 da kuma ta voahausa.com a internet. Masu sauraron mu a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu a zangon FM ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad. Da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwani. Masu sauraron mu assalamu alaikum, taku ce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan maraicen Lahadi 31 ga watan Janairu. Da fatan duk kunanan lahiya, kayan mu ci gaba ga Muhammad Lalo da kanin labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole ne shugabannin ƙasashen Afirka su tashi tsaye domin ganin an shawo kan rikicin Burundi kafin ya kazance. Yayin da ake shirin fara zaman sasanta rikicin Siriya, wasu jerin hare-hare sun halaka mutane da dama a Damascus. Dan wasan ƙwallon tennis daga ƙasar Serbia Novak Djokovic ya lashe gasar Australian Open bayan da ya doke Andy Murray na Birtaniya.
To yau ba za mu samu zarahin kawo muku shirin bishara na Grace Alheri Abdu ba, da fatan za ku gafarce mu, amma muna tare da rahotanni biyar, hudu daga Najeriya, ɗaya kuma daga Jamhuriyar Nijar. Za ku ji duka waɗannan rahotanni bayan cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Lahadi, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga shugabannin ƙasashen Afirka, inda ya ce bai kamata a rinƙa nuna jinkiri ba wajen ƙoƙarin shawo kan rikicin ƙasar Burundi domin mutane na ci gaba da mutuwa. Yayin da ke ganawa da manema labarai a gefen taron ƙolin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ke gudana a Habasha, Mr. Ban ya kwatanta rikicin na Burundi a matsayin wani lamari da ya kamata a tashi a kare mutuncin ɗan adam. Ban ya ƙara da cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan shugabannin ƙasashen Afirka su yi magana da murya ɗaya. Ya kuma yi kira ga shi kansa shugaba Pierre Nkurunziza da ya samar da damar da za a zauna a teburin tattaunawa da dukkanin ɓangarorin da ke takaddama a ƙasar. A wani jawabi da ya yi a gaban taron a jiya Asabar, Bani ya ce tura dakarun wanzar da zaman lafiya ya zama dole, sai dai gwamnatin ƙasar ta ce yin hakan tamkar mamaya ce ta yaƙi. Ƙungiyar Tarayyar Ƙasashen Afirka na duba yiwuwar tura dakaru 5,000 domin daƙile rikicin da ya ɓarke a bara, bayan da shugaba Nkurunziza ya ayyana shirinsa na neman wa'adi na uku. Lamarin da 'yan adawa suka ce ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar, tuni dai shugaban ya lashe zaben da aka yi a bara. Wasu jerin hare-haren bom sun kashe aƙalla mutane 45 a birnin Damascus da ke Siriya a yau Lahadi. Wasu yankunan baƙin wake ne suka tada bama-bamai biyu a gundumar Sayyida Zainab a birnin na Damascus, yayin da ake kai ɗauki a wani wajen ibadar 'yan Shi'a da aka kai wa hari. Waɗannan hare-hare na faruwa ne yayin da gamarar 'yan adawar ƙasar ta Siriya ke shirin ganawa da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin ƙasar, wato Stephen de Mistura, a can birnin Geneva. Za su yi ganawar ce domin gabatar da buƙatunsu da suke so a biya musu kafin su shiga cikin tattaunawar sasanta rikicin siyasar ƙasar ta Siriya. Daga cikin buƙatun da wakilan kwamitin masu shiga tsakani suke so a biya musu, akwai buƙatar janye ƙawanya da dakarun Bashar al-Assad suka yi wa wasu yankuna, da kuma tsayar da hare-haren saman da Rasha ke kaiwa a yankunan da ke hannun 'yan adawan. A jiya Asabar, wani mai magana da yawon kwamitin ya ce sun je birnin na Geneva ne na musamman domin su tattauna a kan halin yasin da fararen hula ke ciki kafin su tsunduma a cikin ganawar. A dai ranar Juma'a aka buɗe tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ita ce tattaunawa ta farko da manyan ƙasashen duniya ke marawa baya tun bayan wacce ta ruguje a shekarar 2014. Aƙalla baƙin haure 37 aka tabbatar da mutuwarsu, ciki har da ƙananan yara, bayan da kwallon-kwallonsu ya nutse a gaɓar tekun Turkiya a jiya Asabar, yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin Lesbos da ke Girka. A daren jiya adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru bayan da masu ayyukan ceto suka tsamo ƙarin gawawwaki da suka makale a cikin kwallon-kwallon, sai dai an yi nasarar ceto mutane 75 da suka tsira. Bakin hauren sun fito ne daga ƙasashen Siriya da Afghanistan da Myanmar, a cewar kamfanin dillancin labaran Turkiya, wato Dogon. 'Yan sandan Turkiya sun ce sun cafke wani mutum da ake zargi da shi da fasakorin bakin hauren ta kan teku, sai dai ya musanta aikata wani laifi domin a cewarsa shi ma akwai iyalansa a cikin kwalakwalan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ana ci gaba da tare jijiyar waya tsakanin Russia da Turkiya bayan da kasar ta Turkiya da kungiyar tsaro ta NATO suka yi zargin cewa wani jirgin saman Russia ya ratsa ta sararin samaniyar Turkiya. Ministan harkokin wajen kasar Turkiya ya ce jirgin Russia mai lamba SU-34 ya shiga yankin Turkiya a ranar Juma'a da misalin karfe 10 saura kuta na dare, wato agogon yankin, duk da cewa an gargadi jirgin akai-akai. Shugaban kasar Turkiya ya kuma gargadi Russia da cewa za ta dandana kudarta idan har ba ta sauya salon rawarta ba, ya kuma kwatanta lamarin a matsayin rashin sanin ya kamata. Gwamnatin kasar dai ta ce ta gayyaci jakadan Russia da ke Ankara domin ta nuna fushinta kan wannan lamari. Sai dai hukumomi a Moscow, babban birnin Russia, sun musanta wannan zargi. A kasar ta Russia har ila yau hukumomi sun ce wasu mutane 12 sun rasa rayukansu ciki har da kananan yara 3 bayan da wata gobara ta tashi a wata ma'aikata da ke Moscow. Masu bincike sun ce wutar ta tashi ne a daren jiya Asabar a wata masaka. Wata kungiya mai rajin kare kananan yara a kasar ta ce ɗaya daga cikin yaran da suka mutu jariri ne, yayin da rahotanni ke cewa waɗanda suka halaka ƴan cirani ne. An dai kwashe sawa'i da dama kafin a shawo kan gobarar, kuma zuwa yanzu babu wani bayani da ya nuna inda wutar ta samu asali. A ƙarshe, ɗan wasan ƙwallon tennis daga Serbia Novak Djokovic ya lashe gasar Australian Open a karo na 6. Bayan da ya doke abokin karawarsa ɗan Burtaniya Andy Murray cikin zangon wasanni 3 da suka buga a wasan na ƙarshe. ‘Yan wasan biyu sun nuna bajintarsu a zagaye na 3, inda Murray ke gaban Djokovic da maki 6-5. Sai dai Djokovic ɗin ya yi wato kukan kura, ya lashe zagayen da maki 7-5. Wannan nasara ita ce ta 11 a manyan wasanni da Djokovic ya lashe a rayuwarsa ta wasan tennis, ciki har da gasar ta Australian Open guda 6. A bara ma Djokovic ya lashe gasar ta Australian Open kafin ya nausa zuwa gasar Wimbledon da kuma US Open, sannan daga baya ya sha kai a hannun Stanislas Wawrinka a gasar French Open. A jiya Asabar, Angelique Kerber a ƙasar Jamus ta doke Serena Williams a Amurka a ɓangaren mata a gasar ta Australian Open.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Muhammad Lalo ya karanto. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai ya ƙara jaddada manuhar ƙaddamar da kwamitin binciken rikicin da ya faru kwanakin baya can tsakanin sojojin Najeriya da 'yan Shi'a a yankin Zaria, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Isa Lawal Ikare ya aiko mana.
Wannan kwamiti an kaddamar da su su binciki wannan abu da ya faru a Zaria a Gellesu da Sabon Gari, har da abin da ya faru a nan tudun wajen Kaduna. Abin da muke so shi ne a gano meye ya kawo wannan tashin hankali, mu tabbatar da gwamnati ta iyakan matakai da za ta dauka a tabbatar bai sake faruwa ba a jihar Kaduna. Domin abin da muke so shi ne kowa ya yi addininsa yadda yake so, amma ba tare da danna haƙƙin wasu suna nasu addinin ko kasuwanci su. Kuma alhamdulillah irin mutanen da muka roƙa su zo su yi wannan aiki suka yadda su yi, mutane ne wanda kowa ya san ba wanda zai iya tankwasa su ko ya rudar da su.
Mai shari'a Muhammad Lawal Garba shine shugaban wannan kwamiti na bincike game da wannan hatsaniya.
Muna neman goyon baya da haɗin kai ga dukkan jama'a waɗanda za su zo gabanmu ko kuma wanda wannan binciken ya shafa. Za mu ba da dama ga kowa, kuma kamar da doka ta bukata, kamar da muka yi alƙawari, babu wanda ya fi wani a doka, kuma babu wanda zai fi wani a gabanmu. Za mu saurare shi, mu ba shi dama shi ba mu bayani, kuma duka bayanin da ya yi za mu yi amfani da shi a cikin aikin mu.
Sakataren kwamitin binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta kaddama a ranar Juma'a nan, Dr. Bala Babaji, ya ce za su yi adalci.
Insha Allah muna ba ma jama'a tabbacin cewa da yardan Ubangiji za mu yi bakin kokarin mu yi adalci. So mun dauki alkawari, kuma muna fatan mu ba da kowa dama ya zo ya faɗi abin da ya sani da abin da ya faru, kuma mu yi recommending based on abin da ya tabbata gare mu, ba tare da son rai ko nuna wani gata ma wani ba.
Sai dai fa mai magana da yawun kungiyar ƴan uwa mi mabiya aqidar Shi'an da ke kula da dandalin harka Islamiyya Malam Ibrahim Musa ya ce ba za su halarci wannan zaman kwamiti ba domin sun san ba za a yi musu adalci ba.
Lalle ba za mu samu halartar wannan taro ba. Babban dalili kuwa na farko dai ita gwamnatin jihar Kaduna ta nuna ita ba yar ba ruwanmu bane a wannan al'amari. Na farko ran da abin ya faru ma gwamnan ya je can Husainiyya cibiyar addinin musuluncin mu a lokacin sojoji mutane biyar kawai suka kashe, amma yana barin wurin suka kashe mutanen da ke ciki, sannan suka tsallaka gidan malam a Gellesu na nan ma suka kashe dimbin jama'a. Bayan wannan kuma gwamnatin ta turo motocin kasufda suka share gidan mallam yanzu ya dawo tamkar filin kwallo. Dalili na biyu, a cikin wannan committee akwai wakilan hukumar soja da sauran jami'an tsaro. Alhali ko wayannan mutane su muke zargi da sun yi wa matan mu da fyaɗe da suka kashe sun kona gawawaki sun kashe dimbin jama'a. Dalili kuma na uku da ba za mu je ba, cikin wannan committee akwai wayansu mutane guda uku dukkaninsu sun yi rubuce-rubuce cewa suna buƙatar gwamnati ta kashe mu, ta rusa mana gidaje, ta kore mu, ta yi mana abubuwa da wanda yake sai ka ce mu ba mutane bane.
Amma ba ku ganin wannan wata dama ce da za ku je kuma ku faɗi hujjojinku a wannan guri don a duniya ta gani?
Ai, kasantuwar cewa akwai wayannan abubuwan guda uku kuma mu ba mu da wakilci a cikin hukumar ya nuna kenan cewa ko mun je ko ba mu je ba sun riga sun zartar da cewa ba za su yi mana adalci ba.
To koya wannan committee bincike zai gudanar da aikin nashi tunda ƴaƴan kungiyar da aka yi wannan hatsaniya sun ce ba za su halarci taron ba? Shugaban committee mai shari'a Muhammad Lawal Garba ya amsa wannan tambaya.
A'a, to ai ba mu gayyace su ba, ballantana mu ce ko ya kawo na kasu ko bai kawo na kasu ba. Kaga tunda ba mu gayyace su ba, babu da wani dalilin cewa a'a sun ce ba za su so ba. Saboda haka sai in mun gayyace su lokacin za mu san meye matsayin su.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta baiwa wannan committee makonni shida ne daga ranar da ya fara zama don kawo rahoton sakamakon binciken da yayi game da hatsaniyar da aka samu da kungiyar ƴan uwa mabiya addinin Shi'a da kuma rundunar sojin wannan kasa a ranakun 12 da 14 ga watan Disamba shekarar bara ta 2015 a Zaria. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Kuma hankalinta sai da zama bisa lafiya, ilimi dai ya tutiya da kowa mu kauna lafiyar mu da juna.
A jihar Kano kuma da alamu an yi sulhu tsakanin kwamitin kula da sha'anin albarkatun man fetur da kungiyar dillalan mai da kuma kungiyar direbobin motocin da ke dakon man fetur din bayan takaddama da ta shiga tsakanin su da ta jeho al'ummar jihar Kano cikin wahalar mai. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban labarin.
Alhaji Sani Di Dan Fulani shine shugaban rashin jihar Kano na kungiyar masu manyan motoci da ke dakon albarkatun mai daga yankin kudu zuwa arewacin Najeriya.
Yan kasuwa suna saro wannan albarkatun tsakanin Lagos zuwa Calabar zuwa Port Harcourt, kowa yana da yadda ya samu shi. To kuma in ya zo nan committee za ta tilasta shi ya sai da shi akan farashin da ba zai iya mai da kudinsa ba. Muka ba da shawara a kiyaye a basu saboda su ne suke dan taimakawa, in ba samu na gwamnati ba su suna nan, ran da aka samu na gwamnati an samu sauki. To abu har ya kai ga an samu mai ko an ga mai a gidan mai za a je da gidan jaridu da sauransu. Sai ya zo da an kama mota. Da aka kama mota sai mutananmu na kudanci da sauran wajaje suka ce fa ku mutanen Kano mu fa ba mu sake turo motocinmu ba in ba ku dauki mataki ba. Sai kuma kudurin gwamnati na yin kotun tafi da gidanka na hukunta su masu mai a hannan walwalan mota ta je inda za ta je, da kuma wannan magana kotu su ne manya-manyan matsalolin da suka jawo wannan abin.
Gani yadda wannan mataki ya fara dagula harkokin sufuri a Kano ya sanya mai riƙon mukamin gwamnan Kano kuma shugaban majalisar dokokin Kano Honorable Kabiru Alhassan Rum kiran wani taron gaggawa domin sulhunta bangarorin biyu. Malam Bashir Dan Malam da ke zaman jagoran dillalan man fetur a Shiyar Kano ya halarci taron.
Daga yau muna gaya duk inda member mu suke a jihar Kano su ci gaba da sayar da man fetur, sannan duk inda motoci suke na jihar Kano su shigo, kuma mun za mu je dafar yanzu tare da shugaban majalisa za mu tabbata an saki waɗannan motocin don al'umma a rage musu raɗaɗi, tunda gwamnati ta gane cewa abinda aka yi mana ba a yi mana adalci ba har ta intervene a cikin wannan.
Shi ma mai riƙon mukamin gwamnan na Kano cewa yake.
Mun zauna da su gabaki daya kuma an fahimci juna, kuma a ƙarshe an cimma matsaya guda biyu. Na farko dai sun yarda da cewa magana yajin aiki sun janye shi, na biyu kuma ƴan kwamiti su ma na gaya musu cewa su dakatar da idan an kama mutum da laifi a kai shi gidajen rediyo. Kuma akwai ishu na uku da yake damunsu na maganar kotu, wadda su ma mun ce wannan za a yi haƙuri saboda mai girma gwamnan jihar Kano baya nan, amma da idanun Allah shi ma idan ya dawo za a tabbatar da cewa wannan al'amari za a duba shi kuma za a sami nasara in Allah ya yarda.
Honorable Kabiru Alhassan Rum kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano kuma mai rike da mukamin gwamnan jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A bangaren mayin gida arewa Amina baban Sali.
Eh
don fetur.
Wallahi
ba mu da fetur. Mu yan kare wa dan gama ya. A
yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 a sam. Mu bai shike Umulomu bulag maje sese che amata thale shuwa ya yake zaki
shuwa take ne dan
To kamar yadda na shaida muku a bude wannan shiri ba za mu samu damar kawo muku shirin bishara wanda Grace Alheri Abdu take gabatarwa ba da watan za ku gahurce mu kuma kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Idan muka leka jihar Bauchi kuma wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya aika mana da rahoton cewa nakasassun jihar sun yi taron yin addu'o'in neman zaman lahiya mai dorewa a kasar Najeriya kuma shugaban majalisar nakasassun jihar ta Bauchi har wayo sarkin makahin jihar Alhaji Abdullahi Jibir shine jagoranci taron yin addu'o'in wanda ya samu halartar nakasassu daga ciki da wajen jihar Bauchi
Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa الحال قيم وأتوب إليه من جميع ما أقربه قولا وهي إلى نهار وغائبا اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت ثم أت إليه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم دنيا مزونة لافية شر جن شر لنس شر شيطان شر مقرب شيطان وأن دسك جاو فتنة الله كمان ما قننس الله تدمودك شر فتنة وأن شغبان كسانامو الله كباش إيكون هني دمومونا أيكي Allah ka bashi ikon umurni da kyakkyawan aiki shugabanninmu waɗanda suka yi kuskure ubangiji Allah ka shirye su ya rabbi ya ubangiji Allah ka kiyaye mana kaskancin duniya da na lahira ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya duk wanda zai shigo Najeriya da makirci Allah ka warware kamar da masa makirci wanda zai kulle makirci a Najeriya dan ayi asaran rayuka Allah ka karya shi Allah ka mana maganin su waɗanda suke sanadin kashe mutane ba da haƙi ba Allah ka kubutar da mu Allah ka mana maganin su duk mutanen Najeriya Allah ka musu albarka Allah ka shiryar da Najeriya albarka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi da mu da kristotin mu Allah ya sa mu zauna lafiya duk aqidodin addinai Allah ya sa mu zauna lafiya yawan cutukan nan Allah ka yaye mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
Malam Rilwan Waziri limamin masallacin sarkin makafi yayi karin haske kan taron addu'ar
wannan taro makasudin sa muna neman farko da muke rakata Allah samun zaman lafiya in Allah ya bamu lafiya kuma muna neman Allah kai karbi wannan addu'o'i da muke yi ya bamu walwalan arziki da wadata da cututtuka da yake faruwa a wayansu gurare ko muke jin labarukan sa muna neman shi ma Allah ka yaye mana albarkan wannan addu'a saboda haka shi yasa amka nemi irin wannan wakati a zauna a nemi alfarma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da niyan ya karbi addu'o'in mu ya biya mana irin wannan bukatoti jagorin mu kuma muna fatan Allah ya kara musu himma ya kiyaye mana su ya sa su zama masu tsoron Allah masu kuma cin tausayin talakawa yanda aikin da Allah ya dora musu Allah ba su ikon sauki nauyin da Allah ya dora musu albarka alqur'ani albarka manzon Allah sallallahu wannan ba shine babban burin mu a cikin wannan addu'o'i da muke yi
a jihar Bauchi dai kungiyoyin nakasassu kan rinka gudanar da addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo zaman lafiya da kuma kore dukkan fitinu da kan taso Abdul Wahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
To waɗannan addu'o'i na nakasassun jihar Bauchi dai har da ƙasar Jamhuriyar Niger. A Jamhuriyar Niger ɗin kuma gwamnati ta musanta zargin 'yan adawa na cewa wato zargin da 'yan adawa suka yi gami da barazana zuwa kotu saboda yadda sarakuna ke tsoma baki a cikin harkokin siyasa da nihin taimaka ma gwamnati mai ci ta lashe zaɓe mai zuwa a cewar 'yan adawan. Ministan sadarwar ƙasar Jamhuriyar Niger Yahuza Sadisu ya musanta wannan zargi da yace ba shi da tushe a tattauna wasu da wakilin muryar Amurka Sulemu Muni Barma.
To su dai sarakunan gargajiya uwayen kowa ne, su uwayen ƙasa ne. Kuma idan ka lura ma ko yakin neman zaɓe kake yi ko wata jam'iyya kake in ka zo sarki zai karɓe ka da hannu biyu. to saboda shi na kowa ne. To idan wasu suka ce sarakuna wato suna shiga cikin halamuran siyasa, to wannan ban abinda na sani da kawai sarakuna su uwayen kowa ne.
Yahuza Sadisu kenan ministan sadarwar ƙasar Jamhuriyar Nijar yake musanta zargin da 'yan adawa suka yi cewa sarakuna suna tsoma baki a harkokin siyasa da nihin taimaka ma gwamnati mai mulki ta lashe zaɓe. Idan muka koma jihar Borno kuma, ƙarin bayanin da ya biyo bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai kan ƙauyen Dalore a jiya ya nuna cewa sun yi ɓanna sosai, sun hallaka mutane da dama tare da ƙona gidaje masu yawan gaske. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton.
Amalcance ne dai wasu mahara da ake sace a yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari kan ƙauyen Dalori da ke karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Wannan hari dai shine mafi muni tun shigowar wannan shekarar 2016 da wasu mahara suka kai kan jama'a. Shirin gani da idanu sun shaida muryar Amurka cewa maharan sun shigo da yawan gaske ne, da suka dinga bude wuta akan mai uwa da wabi, kuma suka dinga cilla wuta akan gidajen mutane. Ita ma rundunar sojan ƙasar ta tabbatar wa manema labarai a kuwar lamarin cewa waɗannan mahara sun halaka mutane da dama, sannan suka raunata wasu. Sai bata faɗi adadin mutanen da suka rasa rayukan nasu ba, da kuma mutanen da suka samu raunukan. A sanarwar da bai magana da yawun rundunar sojan Shia ta 7 Kanal Mustapha an kai aiki wa manema labarai, yace yanzu hakan jami'an suna nan ta aiki na garin cewa an bi sawun waɗannan mahara. Ya kuma ƙara da cewa mahara sun yi kokarin kutsawa cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke Dalori, sai dai jami'an nasu sun katse masu hanzari. Da kuma tattibi coordinator hukumar samar da agajin gaggawa da Shia a jawo masa gabacin Najeriya, wato Alhaji Muhammad Kanar, ta shaida mun cewa su hukumar su kade ta kwashe mutane 36 da suka rasa rayukansu, da kuma wasu 36 da suka samu munanan raunuka, yayin da ayan kungiyar sa kai na civilian JTF su ma sun yi wannan jigila, da kuma ita kanta kungiyar Red Cross. Ga ma dai abin da ya shaida mun tawaye tarho kamar haka.
Mu ma kan 36 muka dauka, akwai civilian JTF wanda sun diba su ma da yawa za su fi goma, to muna ba da kan 40 kan a gama.
Okay, wanda suka ji ciwon ko suka rasa rayukansu?
Wanda suka rasa 36 kuma a gidan sun ji raunuka. Akwai kuma akwai kamar sama da 10 da mutanen civilian JTF suka dauka. Muna kokarin dai a ga kan ce an hada a lafiya su nan da awa ɗaya, muna kyautar da kan za su gama insha Allah.
Ranka da kamar akwai wannan batu da aka ce akwai mutanen da suka gudu don tsira da rayukansu suka je wani ƙauye da ake kira Gomari Kirikiri, na ma an samu tashin wani bom. Ko kuna da wannan labarin?
Akwai dai wanda suka gudu suka taru a wani guri, da kuma ya dan bafunar bakin yaki ya shiga cikinsu ya tada bom. To a nan ne ma aka fi samun mace-macen da yawa. Shi ne cini dai wanda gudu aka samu babban laruri wanda ya kawo mutane suka mutu a take a guri ɗaya da yawa.
So kamar su wannan na mutane da suke wannan ƙauye yanzu ina suke?
Ai mutanen duk an baje ba kowa a garin.
Rahotanni dai na nuna cewa an kona dukkanin gidajen da ke wannan ƙauye, haɗa da dabbobi da kaji da kuma kayayyakin abinci baki ɗaya. Ga kuma ɗaya daga cikin mazauna wannan yankin da ya shaida mun yadda abin ya wakana a daren jiyan kamar haka.
Su waye suka tsaya a wajen gomarin?
Su mutanen Dalorin da suka fito.
Wanda suka gudo daga can garin Dalorin?
Na'am. Suka samu gomari kare-kare sai suka tsaya da kansu.
Gomari kare-kare shi ma wani ƙauye ne?
Ƙauye ne kusa da Maiduguri. Sai mata sun kai su zo na filin gawo.
Bom ya tashi a cikin matan da suka zo na yi.
Wannan lamari dai a iya cewa shine mafi muni tun bayan harin da 'yan bindiga suka kai garin Baga. Ganin da har yanzu ba samu kididdigan irin barnan da aka yi ba, da kuma mutanen da suka ɓace, wanda har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ba samu komar waɗannan mutane ko kuma kididdigan irin barnan da aka yi na rayuka ko kuma dukiya ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tell me why, my sister, tell me why. There's no reply. See these people, them be bombing everywhere and killing many families, running up our guys and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families, running up our guys and destroying our harmony. And still corruption just fool the community. Tell me why. I went out one day, started hearing things. I couldn't believe, asked what is happening. Say the group Boko Haram started bombing things and killed many people in the community. And I wished it wasn't ever true and just a dream. Oh my God, please help us stop insanity. Why these people wasting lives like it was nothing? Should we just keep looking and not do something? What a disgrace, people watching in CNN. Cause every day, cause I got many gendered friends asking me when this misery is gonna end. That's why I know we need to shut up, no need to pretend. People then be bombing everywhere and killing many families, running up our guys and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families, running up our guys and destroying our harmony. And still corruption just food the community. Tell me why. Tell me why the land is filled with such iniquity. Tell me why everything they do, there's no transparency. No reply, tell them to quit all those calamity. No reply, just harsh conditions, why then drink BT? Tell me why would they burn a place of worshiping? Them just be killing and they don't regard humanity. All these problems you are facing is painting our minds with pain. We pay. See these people then be bombing everywhere and killing many families, running up our guys and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families.
To da fatan Allah Ubangiji ya kawo saukin waɗannan tashe-tashen hankula. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Lalo zai saki karanto mana labaran duniya, amma a takaice.
To a yau Lahadi, sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yayi kira ga shugabannin kasashen Afirka, inda ya ce bai kamata a rinka nuna jinkiri ba wajen kokarin shawo kan rikicin kasar Burundi, domin mutane na ci gaba da mutuwa. Yayin da ke ganawa da manema labarai a gefen taron kolin kungiyar kasashen Afirka da ke gudana a Habasha, Mr. Ban ya kwatanta rikicin na Burundi a matsayin wani lamari da ya kamata a tashi a kare mutuncin dan adam. Wasu jerin har-haren bom sun kashe akalla mutane 45 a birnin Damascus da ke Siriya a yau Lahadi. Waɗannan har-hare na faruwa ne yayin da gamayyar ‘yan adawar ƙasar Siriya ke shirin ganawa da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin ƙasar, wato Stephen de Mistura, a can birnin Geneva. Akalla bakin haure 37 aka tabbatar da mutuwarsu, ciki har da ƙananan yara, bayan da kwale-kwalensu ya nutse a gaɓar tekun Turkiya a jiya Asabar, yayin da ke wato suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin Lesbos da ke Girka. A daren jiya, adadin waɗanda suka mutun ya ƙaru bayan da masu ayyukan ceto suka tsamo ƙarin wasu gawarwaki da suka makale a cikin kwale-kwalen. Sai dai an yi nasarar ceto mutane aƙalla 75 da suka tsira. Bakin hauren sun fito ne daga ƙasashen Siriya da Afghanistan da Myanmar, a cewar kamfanin dillancin labaran Turkiya, wato Dogan. Ana ci gaba da tada jijiyar waya tsakanin Rasha da Turkiya, bayan da ƙasar ta Turkiya da ƙungiyar tsaro ta NATO suka yi zargin cewa wani jirgin saman Rasha ya ratsa ta sararin samaniyar Turkiyar.
To iyakacin shirin kenan baki ɗaya a yau, tunda ba mu da shirin dare. Saboda haka sai gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye. Ka hamu mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Zabairu mai matala da Ojo na titin Bugaje a Damagaram, ƙasar Jamhuriyar Nijar. Tare da yi musu gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Chololo, wanda Allah ya marasuwa kwanakin baya. Allah ya ji ƙanshi ya rahamshi shi gahorta mishi ya sa ya huta, amin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo, wanda ya karanto labaran duniya, da mai haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniya mu Mr. Al Santos, ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai kuma gobe Litinin da rana, idan Allah ya sake haɗa mu cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.